Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a dangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashin Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta yi barazanar dakatar da fataucin abinci a Najeriya idan har gwamnatin Najeriya ba ta dauki wani mataki ba. Haka kuma cewa za ku ji kuma cewa jami'an kiwon lafiya kasar Uganda sun daura da mara yaki da cutar Ebola bayan da ta yaɗu ta kan iyaka da kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya kuma kirre gabatar mana, daga nan kuma sai shirin jaridin Jamhuriyar Niger da kuma wasu ra'ayoyi da kuma su raro ke kira tauya kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fata ana shan hantsi lafiya. Ga labarin duniya mai karatu Daula Salim. Jami'ai a China sun faɗa a yau Talata cewa adadin mutanen da suka mutu a cikin girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa lardin Sichuan na kudu maso yammacin China ya haura zuwa 12. Girgizar ƙasar ta faru ne da yammacin jiya Litinin, ta kuma jikkata wasu mutane 125. Hukumomi a China sun ce girgizar ƙasar ta fi tsanani ne kusa da birnin Shenzhen a sashen da aksari karkara ne a lardin na Sichuan. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce jim kaɗan wata girgiza mai ƙarfin maki 5.2 ta biyo bayan girgiza mafi ƙarfi mai maki 5.9. A jiya Litinin ne tsohon shugaban ƙasar Masar Muhammad Morsi, wanda shi ne shugaban ƙasar na farko da aka zaɓa bisa tsarin demokradiyya aka kuma tsige shi, ya yanke jiki ya faɗi ƙasa ya mutu yayin da ana wani zaman kotu. Jami'ai sun ce Morsi, mai shekaru 67, ya yanke jiki ya faɗi ne a jiya Litinin bayan da ya kammala jinjirin jawabinsa a gaban kotu yayin da ake sauraron shari'a da ake masa zargin yin leƙen asiri. Sun ce Morsi ya yi jawabi ne na tsawon misalin minti 5 daga wani ɗan ɗakin gilashi da aka ajiye shi. A lokacin da ake sauraron ƙarar mintoci kaɗan kuma sai ya yanke jiki ya faɗi ƙasa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna wanda ta ce sun daɗa tabbatar da cewa ƙasar Iran ta kai wa tankokin mai hari a tekun Oman a makon da ya gabata. Amurka ta ce ɗaya daga cikin hotunan ya nuna wasu dakarun ƙasar Iran ɗauke da wani ɓangare da bai fashe ba na jikin tankar jirgin mallakin Japan. Ɗayan hotunan kuma ya nuna inda aka maƙala jikin tankar. Wani hoton ya nuna babban rami a jikin ɓangaren tankar. Wasu daga cikin hotunan manema labarai da aka ɗauka a ranar Alhamis ya nuna lokacin da tankar jirgin Norway ke ci da wuta yayin da ya turnike da hayaƙi. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta furta cewa za ta baiwa 'yan rajin kare haƙƙin demokradiyya a Hong Kong goyon baya, domin kuwa suna zanga-zangar neman 'yancinsu ne. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka, Morgan Otagus, ta ce ɗaruruwan mutane suna gangami ne akan ƙin amincewa da dokar da zai bada damar masu laifi a kai su ƙasar China domin a hukunta su. Suna yi ne domin furta 'yancin da zai ba su damar samun haƙoƙinsu. Don haka ne muke cewa muna kula da abin da ke faruwa, kuma muna kira ga ƙasar Hong Kong da ta yi la'akari da muradin 'yan ƙasar ta. Wasu har-haren ƙunar baƙin wake guda uku da aka kai a lokaci ɗaya a jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya sun hallaka aƙalla mutane 30, 40 kuma sun jikkata. Har yanzu dai babu wanda ya ɗauka alhakin wannan harin da aka kai a ƙauyen Kunduka, a wani wurin da mutane suka tattaru yayin da suke kallon wasan ƙwallon ƙafa da yammacin ranar Lahadi. Jami'ai sun daura laifukan mutuwan da dama da aka yi kan rashin kayan kai daukin gaggawa a wurin da kuma kauyukan dake kusa. Wasu mutane uku da suka yi damara da bambamai ne suka tarwatsa kansu. Nan ba da jama'a ba aka shiga zargin mayakan kungiyar Boko Haram. A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ya sha gaban abin da ya kira gayyar 'yan takarar shugaban kasa na Democrat waɗanda ke sha'awar kawar da shi a zaben shekarar 2020 a daidai lokacin da kwamitin yakin neman zabensa ke yin watsi da bayanan wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a wanda aka kwarmata da ke nuna cewa bayan 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Labaran ƙarya ne kawai ke nuna cewa muna goyen bayan ɗan Democrat a cewar Trump. Ta kafar Twitter ya ƙara da cewa mun taka rawar gani sosai to amma lokaci bai yi ba da za a maida hankali akan wannan da sauran aiki. Kafafen labarai sun nuna cewa Trump ya harzuka bayan da aka kwarmata sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da ta nuna cewa Biden zai kada shi a wasu muhimman wurare.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta Najeriya ta yi barazanar dakatar da fatawucin kayan abinci idan har gwamnati ba ta dauki matakin rage yawan karbar harin da ake karba akan hanyoyi a Najeriya ba. Wakilin muryar Amurka Alfonso Sakuribe na dauke da cikakken bayani a wannan rahoton.
Hadaddiyar kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta Najeriya ta ce za ta dakatar da duk wata harkar fatawucin abinci a duk faɗin ƙasar idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin rage yawan harajin da ake karɓa daga hannun membobinta a wasu hanyoyin ƙasar ba.
Har yanzu shugaban ƙasa bai ce mana komai akai. Saboda haka muna yi wa shi shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari commitment ya yi mishi yawa, saboda haka dole za mu masa uzuri. To muna tuna masa zuwan da muka yi bila akan maganar multiple taxation akan hanya da kuma maganar matsalolin sojoji da 'yan sanda da suke karɓan kuɗi ba gaira ba dalili akan hanya da kuma cutar da mu ake akan hanyar nan da kuma dabbobin da ake sacewa ana raba mu da dukiyar mu ƙarfi da ji ana neman a talauta mu ƙarfi da ji. To fa shugaban ƙasa ya maida hankali akan wayannan al'amari. Idan hakan ba ta samu ba aka bari wayannan mutane suna ɗaukan doka to fa za mu sake komawa a abinda muka yi a 16 February 2010 a shirye muke za mu dunkule mu shiga yajin aiki na ƙasa akan fatawucin kowane irin abinci.
Kenan abinda shugaban kungiyar Dr. Muhammad Tahir ya shaidawa muryar Amurka jiya bayan wani taron da suka gudanar a Uyo babban birnin jihar Akwaibom inda kuma shugaban masu fatawucin shanu a jihar Akwaibom Alhaji Muhammad Mijin Yawa ya ƙara da cewa
ciwo mu kuma yadda ake tare jama'an mu hanya a kwace musu kuɗi da sunan haraji na hanya wanda kuma mu a matsayin mu na masu kasuwanci mun karanta mun duba me doka tace gwamnati take da haƙƙi akan mu. Haƙƙin da take da shi shine inda aka yi lodin mu biya abin da suka nema a inda kuma ake sauriwa, amma sai ya zama da kai lodin daga mu biyar zai zaka zo nan inda muke akwai sai ka kashe kuɗi ya kai 380. To kuma haƙiƙanin gaskiya dama bacci muka yi amma yanzu mun farka kuma dole ne za mu tsaya duk hanyar da za mu bi. Sai har kuma wannan hanyar da muke so bai yi ba to za mu janye mutane mu a kasuwa gaba daya don yanzu meeting din da muka yi yau ba wajen arewa ne kawai ba, akwai Ibo akwai ma Ibibio a cikin mu duka kuma bakin mu ya zo daya akan wahalar da muke sha.
Benue is one of the top land states that we have the issue of multiple taxations.
Mr. Alex Avaka shugaban kungiyar a jihar Benue kenan na cewa jihar Benue na daya daga cikin jihohin da aka fi samun matsalar yawan haraji. An siyasantar da batun a jihar Benue sosai saboda bisa binciken da muka gudanar mun tarar cewa a jihar kadai akwai shingunan karbar haraji 360 da aka kafa ba bisa ka'ida ba a hanyoyin taraya da na jiha da kuma na karkara. A nan zaka ga wani na ikirarin cewa wani babban jami'in gwamnati ne ya sa shi karbar harajin, hakan kuma na gurgunta tattalin arzikin jihar da na kasa baki daya. Muna kira ga gwamnatin taraya da ta dauki matakin gaggawa domin magance wannan.
Ni ne mai suna Adamu Hairu PR Owner Amana Cathedral Association Mubi Branch. Mun falakin shanu na Adamawa da ma Najeriya gaba daya. Abun da ya kama daga jihar Adamawa Yola har mu zo Imo State muna da matsaloli akan hanya. Waɗansu wanda suke cewa su ma'aikatan gwamnati ne kuma ba ma'aikata bane sai su sako itatuwa akan hanya kamar inda kasan an fashe ke fashe da dare takiyar rana suna karɓar kuɗaɗe a hannun ku yanzu karɓa a hannun mu muka tashi a hanyar nan daga mun shigo Taraba har zuwa Imo State muna kashe kuɗin naira 300 da wani a kowace tirela sun kike bayarwa suna dukan yaro don a yanzu aka mu da yara biyu da ba su da lafiya mu ja group da guna da kai mu 50 a yanzu aka mu sakar da jarin su kuskan mutum goma ba duk gaba ɗaya mun kare to ina ganin cewa fa idan gwamnati ta sake ido tana ganin irin wannan mutane suna cutar da al'umma to ina gaba wata ran fa za ka sanya kudi goma
akan wannan batun ne mallam Abdullahi Yuguda wani mamban kungiyar na ganin cewa gina titin jirgin kasa zai taimaka gaya wajen sauƙaƙa matsalar yawan haraji a hanyoyin Taraba Benue da kuma Cross River
yabana nake gani wayannan abubuwan da suke tafiya yanzu akan multiple transition double transition ko wani ministry su fitar da paper ko wani community su fitar da paper nan gaba duk wani household ma za su fitar da paper su aje mutane a hanya suna karɓan kuɗi kuma an yi ta kokari da za su bin tobin ta jefin ma'aikata a mun nan baya tafiya daidai kina da nake cewa federal government tunda tace ita lissafin talaka take duba yadda za ta yi ta kai balicin na abun agriculture nan ba tare da an sha wahala ba shine access din Maiduguri zuwa Adama zuwa Taraba da shiga Benue zuwa Cross River State a kawo railway idan a kawo railway bayan da za a yi a ce railway ta sai a inda iska suke a bar su shiga su yanda su daga dama
Alfonso Sokori Igwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
to madalla gaida Alfonso Jami'an kiwon lafiya a kasar Uganda sun daura damar yaki da cutar Ebola bayan da cutar ta yaɗu kan iyaka da kasar Jamhuriyar Demokratiyyar Congo ma'aikatan da ke aiki kai tsaye na daukar kasada wajen kokarin tsayar da yaduwar wannan munnar cuta wadda ta halaka mutum 1400 a Congo da kuma wasu biya kasar Uganda Halima Asmani ta shirya wannan rahoto na musamman da Ibrahim Kalmasi zai karanto mana
Wani ma'aikacin kiwon lafiya na kasar Uganda mai suna Masereka Robinson yakan buga da kafa kulle yomi yana bin gida-gida yana fadakar da iyalai kan cutar ta Ebola a karamar hukumar Kisinga ciki har da yan wani iyali da suka kawo mummunar cutar ta Ebola a kasar Uganda Ziyarar da yan wannan iyali suka kaima wani dangin su mai fama da cutar a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo ta sa sun rasa diyar su da wata kakar su Jami'an kiwon lafiya a kasar Uganda na rigakafi ma waɗanda suka yi mu'amala da masu ɗauke da cutar ta Ebola ciki har da su kansu tare da taimakon hukumar lafiya ta duniya WHO Benjamin Sensesi wani jami'in kiwon lafiya na hukumar ta WHO ya ce
Now with the outbreak we are again giving the vaccine to health workers especially those who might have missed
Yanzu da yake an saki samun barkewar cutar mun saki shiga aikin bayo ma'aikatan lafiya daga kafi musamman ma waɗanda ba su samu wanda ya gabata ba saboda haka muna ba su wannan rigakafin da ma duk wani ma'aikacin jinya na kai tsaye kai ba ma ma'aikacin jinya ba duk wanda ke wannan aiki na kawar da cutar ta Ebola ga misali mutanen da ke aiki a wurin da ake tantance mutane akan iyaka da ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross da masu ayyukan jinya a ƙauyuka kasar Uganda ta yi rigakafi ma jami'an jinya kusan 5,000 to amma a yayin da asibitoci da wuraren gwaje-gwaje da jinya suka shirye yaki da cutar ta Ebola ma'aikacin kiwon lafiya Robinson Masereka da ke Kisinga ya ce babu magunguna da sauran kayan jinya a ƙauyuka
and at the facility of course there is no gloves we have no masks
haka kuma a cibiyoyin kiwon lafiya babu ko glove bamu da abun kare ko fuskar mu don mu ma mu kare kanmu Geoffrey Mbusa shugaban jami'an kiwon lafiya na wani ƙauye a yankin Kagando ya ce suna aiki wurjanjan don hana kai koman mutanen ƙauyuka waɗanda ake ganin sun yi mu'amala da cutar ta Ebola da al'ummar da ke kan iyaka waɗanda suka jima suna kuka game da mace-macen da ke ta aukuwa saboda wannan cutar
he should not have the necessary movements of either visiting other people and at the moment we've told them that even other
ba za a ba da damar kai ko ziyara mai muhimmanci ta ganin jama'a ba kuma yanzu mun gaya musu cewa kai kuma yan uwansu kar su zo ganin su har sai bayan kwanaki 21 lokacin da zamu iya cewa akalla ba su fuskantar hadari jami'an kiwon lafiya sun kafa shingayen killace marasa lafiya a asibitin Boyera inda ake kula da wasu ma'aikatan kiwon lafiya da suka kamu da cutar ta Ebola
yau ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To Ibrahim Kalmasti garba kenan da fasarar rahoton Halima Usmani a gaishe ka. Kafin mu kai ga shirmu na gaba a shakata da wannan waka. Madalla hayan zuriya tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:16 na dare ga shirma na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarinta muku a makon da ya gabata, a yau za mu ci gaba da duban batun amfani da wayar salula a yayin tuki, wanda a yau shirin namu zai shiga ƙasar Ghana ne domin jin yadda ake tunkarin wannan batun. Isa Ali shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta Vald mai fafutukan kiyaye hatsira a birnin Accra. Ya mana bayani akan wannan batun yana cewa,
gaskiya ne in mun ka duba a dokan da mun kai da shi Ghana kan resisti ce na shanin kulawa a kan hanya, muna da wannan doka. Sa'annan kuma bayan wannan kuma akwai doka na biyun da an ka sani ce majalisa ta dace kai da muke kiran wannan doka sani ce road regulations ce na wanda an ka fafafasa mana ciki ababen da ake so in za ka yi tuki ababen da ya fi ta kiyaye ko ababen da ya fi a yi saboda a samu zaman lafiya da kiyayewa. Gaskiya ne in mun ka duba cikin dokan da muke da shi a ƙasar Ghana kenan, akwai ababai da dama da doka ta hana. Kaga na farko doka ta hana kana tuki baka da seatbelt, shine baka sa seatbelt wanda zai kiyaye ka ba. Kaga wannan doka ta hana wannan. Sannan na biyu kuma dokan da muke da shi ya hana ka gane overspeeding kenan, sai gudu ya wuce iyaka, doka ta hana wannan. Sannan kuma mun ka duba kuma wadanda ke amfani da motoci na motorcycle,
babura
ba su da hula, hula babura kenan ba su da hula mai karfi, wannan kuma yana kawo matsala. Sa'annan kuma dokan ta hana kana tuki kuma kana amfani da waya salula kenan da an ka shanta da suna mobile phone shi ne mutum. Dokan bai yadda ba ma ka yi fira kan waya ma ba, a yi kira ma ka doki wannan salula, doka ba ta yadda da wannan ba, ba ta yadda ba. Saboda shi me yasa doka ba ta yadda ba? Da akwai bincike da daman da an ka yi, sa'annan an ka fito da wannan doka. Shi ne na farko yana dokan ta gwada, binciken da an ka yi ta gwada cewa wani lokaci da dama sai ka ga kamar mutum na tuci sai ya samu waya a yi masa kira, sai ka ga mishi ya doki wannan waya. To in ya doki wannan waya yanzu sai ka ga mishi ya shiga fira. Yanzu firan sai ka ga ya ja hankalin
mutum, wato ya raba hankalinsa biyu.
Yanzu hankali guda na tuki, sa'annan kuma hankali guda kuma na shaidu ce na fira kan salula. Kaga bai yiwuwa haka nan, saboda ne kaga wasu cikin firansu sai kaga kamar sun kai traffic light kenan. Gaban traffic light ya ba da ja a sai a kenan, sai kaga saboda firan da suke yi sai ta ga mishini ya wuce traffic light sai ya kawo mana ne hasari. Na biyu kuma yana yiwuwa akwai kan titi inda jama'a ke iya wucewa da mun ke ce zebra crossing da kowa ya sani dai Ghana an tinta safari kenan, jama'a za su iya su wuce. To sai ka ga lokaci da dama sai ka ga masu titi suna kan waya halin yara ma da manya soyayyi na ketare titi gaban su sai kaga kaman saboda firan da suke hankalin su ba shi kan titi wa ba shi kan titi ne fa sai kaga kaman mai sun buge wannan wanda ke tafiya kan hanya saboda shi ya kawo mana masala kuma yana yuwa kaga kaman wani ai masa kira kuma mai shi na titi sai kaga kaman wani magana ne na bacin rai kaman mai rasuwa mai shi ya samu ko dan wan shi ba lafiya sai kaga kaman ai mai shi wannan kira to kaga sai kaga mai shi birkicewa yake yi ya shi na kan titi yana tuki mota sai a yi shi kira sai a ce wani ya samu rasuwa ko wani bai da lafiya ko mu ce da wani magana ne bacin rai sai kaga kaman mai mutum ya birkice kai yana rike da yana tuki kaga wannan duka sai kaga ya kawo hasari kan mota saboda shi bai kan gane ta hana ne da duniya duka an dace kai an ka hana in kana tuki sai ka ajiye salulan ka ko waya kenan gefe in kana son ka ansa kira sai ka je kai party kenan don kan titi akwai yanda ake party in kai parking ka sai ka dibiya in
kan titi ka tsaya da motan ka a gefe kenan ka dauki waya
abinda muke ce sai ka ajiye motan ka sai ka tsaya da motan ka gefe wani lokaci ana gaya mana kaman sai ka kunna abinda muke ce mishi hazard kenan wasu light din da ke baya sai ka ga to kowa ke bayan ka mai shi ya san kaman ni gaskiya ka faki ne ba wani jimawa za ka yi ba to sai ka hiran ka ka yi hiran da za ka yi yanzu kana da hanya sai ka yi motan ka sai
to isa to da yake an kawo wannan dokar ya batun sa ido akan wannan doka yadda hukumomi misali kamar yan sanda da kuma ma'aikatan road safety ya batun sa ido akan wannan doka saboda a tabbatar da dokar tana aiki
gaskiya sai mu ce yan sanda na Ghana kenan da mun ka san su da suna MTTD, that is Motor Traffic Transport Directorate.
Sashin kula da motoci da hanya na hukumar yan sanda.
Ana kulawa kai, ana yan sandan Ghana na kulawa kai sosai. In ba kai hankali ba, kana kan salula, sai kuma ga yan sanda in ya ganka gaskiya, kamun zai maka.
To a nan za mu ji tsaya, a mako mai zuwa kuma Isa Ali zai dora mana daga wannan bayanin ne. Sai za madadin shi bakon namu Isa Ali na kungiyar VALT a birnin Accra da duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla yanzu kuma ga salamun bar mu dauke da sharhin jaridan Jamhuriyar Niger.
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta maida hankali akan kazamar zanga-zangar da aka gudanar a Maradi a ƙarshen makon jiya bayan da hukumomi suka kama limamin wani masallacin Juma'a da ake zargi da furta wasu kalaman tayar da zaune tsaye a hudubarsa ta ranar Juma'ar da ta shige. Yadda ta ce masu zanga-zangar sun yi kone-konen dukiyoyi da dama sannan sun afka wata majami'a abinda ke nunin matasa sun matukar harsuka. Le Courrier ta rawaito cewa kamfanoni da masana'antun kasar Faransa sun fara yunkurin kwashe komatsansu daga Niger, lamarin da a yau ke daurewa jama'a kai sakamakon rashin gamsuwa da ainihin dalilan da aka bayyana a matsayin hujjojin daukar matakan ficewar su daga wannan kasa, misalin yadda kwatsam kamfanonin Sumayar da Cominac masu hakar Iranium suka bada sanarwar so mana dagamo, matakin da Le Courrier ke ganin ba zai rasa wata boyayyar manufa ba. Jaridar Lukanar Amfiri na cewa kasar Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun ja hankalin shugaba Idris Deby na kasar Chadi saboda yadda gwamnatinsa ta hana wa 'yan adawa da 'yan kwarar hula 'yancin gudanar da zanga-zanga. Sai dai da alama kasashen na yammaci sun yi tsambare a bisa la'akari da cewa shugaba Isuhu na Nijar ma ya hana wa 'yan hamayya morar akasarin 'yancin da demokradiyya ta tanadi saboda haka shi ma ya cancanci a tsawata masa. Mukarkare da jaridar Lebanon wacce ta zo da labarin da ke cewa muhawara ta barke a dangane da ainihin dalilan da suka yi sanadin da wani jami'in diplomasiyar Nijar a Amurka ya samu karaya da dama a wasu sassan jikinsa. yayin da wasu ke cewa Kanal Ahmad Jallo ya yankura kashe kansa ne. Jarirar ta ce wata majiya ta sanar da ita cewa ba haka abin yake ba, domin ya duro ne daga wata gadar birnin Washington, lamarin da ake alakantawa da gushewar hankalin da yake fuskanta saboda tsananin damuwa. Jaridar ta ce shekara da shekaru Kanal Jallo ke fatan ganin an bashi damar ya dawo gida, amma hukumomin Nijar suka yi burus da wannan bukata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ki kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf, kana gaisuwa babban odita general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Yau zan yi bayani ne dangane da yajin aiki da masu keke napep suka shiga gaisuwa, ko mutanen gari muna baƙin ciki, muna ta nazarin kowa ba in ka kusa ba abun hawa. Wannan babban abun baƙin ciki ne, ya kamata gwamnati ta sasanta da su, a biya musu bukatunsu, kuma bai kamata a bari jami'an tsaro suna ci musu zarafi ba.
Assalamu alaikum sashen Hassanin Mai Aminu Sahamu, magana daga Yusa James State Odin Zabara Tsunami Market. Suna fatar wannan gwamnati Allah ka taimake ta. Hakikatin Muhammadu yana kira ga shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari ya naɗa Ahmad Ali matsayin ministan tsaro, ko da na wata biyar ne ko na shekara ɗaya, saboda ni a dakile canzanci da rashawa a kan hanyoyi da kamar da ana ba da rahoton rabano ɗin nan tsakani da Allah, duk abubuwan nan suke kawo ma sashen yau da gobe tsada.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika, mai magana Alhaji Musa Amerika Siya Kebin Najeriya mazaunin Rori. Kuna yi al'ummar Maiduguri ta'aziyya abin da ya faru na kai gumagumar Injiga waɗanda suka mutu daga cikin musulmai. Allah ya gaya su musu waɗanda sun gaji kata, Allah ka ba su lafiya. Waɗanda sun ka ɗauki nauyin kai wannan gumagumar, waɗanda sun ka ba da shawara, da waɗanda ka ce inda za a bi a kai wannan gumagumar, da waɗanda sun kawo sun ka aje, da waɗanda sun yi gani sun rike tsari sun rike ba da rahoto ga jami'an tsaro, da waɗanda sun ka ɗauki nauyin kisa wannan al'amarin. Ubangiji Allah muna roƙonka, Allah ka cire musu albarka, Allah ka isar musu.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Musayi na garin Garbace da kamar kuma ta Bali Jakara da tarayyar Najeriya. Da farko muna jajanta al'ummar Masar daga gare su Muhammad Marfi, da fatan Allah ya cika da rahama, mu kuma idan ta mu kaza Allah ka sa mu cika da imani, da fatan Allah ya gafarta masa ya kuma kyautata masa mahukuncinsa a ranar gobe kiyama.
Shin mazalla, mun gode ga waɗanda suka samu damar aiko da saƙo, sai a ci gaba da kira ana ajiye mana, mu kuma za mu ci gaba da kawo abin da ya sauwaka. To yanzu kuma ga Daula ta dawo da labari, amma wannan karan a takaice.
Jami'an a China sun faɗa a yau Talata cewa adadin mutanen da suka mutu a cikin girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa lardin Sichuan na kudu maso yammacin China ya kai zuwa 12. Girgizar ƙasa ta faru ne da yammacin jiya Litinin, ta kuma jikkata wasu mutane 125. A jiya Litinin ne tsohon shugaban ƙasar Masar Muhammad Morsi, wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba bisa tsarin demokradiyya, aka kuma tsige shi yayin ke jiki ya fadi kasa ya mutu a yayin wani zaman kotu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna wanda ta ce sun dada tabbatar da cewa kasar Iran ce ta kaiwa tankokin mai hari a tekun Oman a makon da ya gabata. Amurka ta furta cewa za ta baiwa 'yan rajin kare haƙƙin demokradiyya a Hong Kong goyon baya, domin kuwa suna yin zanga-zangar ne don neman 'yancinsu.
To madalla, masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da tana gabatarwa, sai kuma Salman Abubakar wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musdaro Smith, ni Sarfi da Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.